Nakasa,
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 bakasa waba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Mumuni Barma. Rikicin siyasar da ya kunno kai a jamhuriyar Niger bayan kifar da gwamnatin kasar ya matukar dauki hankulan na kasarsu a bisa la'akari da yadda wannan al'amari ka iya shafar rayuwarsu, kasancewarsa wanda ka iya shafar zaman lafiya. Dalili kenan suka shirya taron addu'o'i domin neman mafitar wannan al'amari da a kullewamin ke daukar sabon salo. Malamai magada annabawa sun ayyana cewa addu'o'in na kasarsu na da tasiri akan kowace irin jarabta. Dalili kenan gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman, wato Federation de Personnes Cafe, ta shirya zaman addu'o'i. Malam Habibu Abdullahi Jigo a kungiyar na kasarsu ta kasa Rishen Yamai na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zama.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da godiya ga Allah da zamu yi ma Allah da ya goda mu na rana, shine muka haɗu nan gadan mu kawo kuka mu ga Allah. Kun gani cikin kwanakin gabi abin da ya wakana shine dalilin da yasa Federation Nigerian de Personnes Handicapées ba mu da wani ƙarfi, mu gura mu makanyi da waɗanda ba su iya tahiya cewa da kutare da kowa da kowa, su ne muka haɗu nan ga. Ba mu da ƙarfi sai na Allah. Shine muka ce to mu zo mu yi kawo kukan mu ga Allah, mu kawo kira ga duka al'umma tamu da kuma al'ummar da annan duka na Niger, cewa mu san cewa mu yawa ta aikwance hankali cikin Niger. Mu yawa ta kuma wannan abun da ya wakana ya zamanto shine na farko, shine na ƙarshe. Shine muka kira cikin wannan declaration din namu, mun kawo duka dokoki na duniya, na kawo incin kare incin ɗan adam, duka mun kawo wannan da wanda aka yi na ƙasa ga cikin zamu ta Niger. Hannan mun kuma kawo kuma babban doka ta mu, babban kundi namu shine Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées, shine doka kudiri babba wanda aka Niger ta samu hannu na duniya, cewa na kare incin Person Handicapé, incin dokan mutane masu rauni. Shine adalilin muka ce to yau wanga abin da ya kama mu ya kira da duka masu hannu da sanu, cewa malamai da Krista da kowa da kowa, a maida hankali ga addu'a. Allah ya kawo mu Niger kafaci hankali, Allah ya kawo mu makiyar Niger, duk wanda zai zamanto zai zalunta Niger, Allah Ubangiji Allah ya kawo mu ishiya da rabo, Allah ya shiryar da shi. In bai da rabo kuma Allah kai ne ka sayar da kai maganin murar shi.
Kungiyoyin sun kuma yi jan hankali akan maganar kaucewa nuna wariya ga mutanen da ke da tawaya, domin a cewarsu a irin wannan lokaci da Niger ta tsinci kanta a yau, samun haɗin kan kowane ɗan ƙasa abu ne da zai taimaka a ƙara samun zaman lafiya. Abin da ke nufin su ma suna da gudunmuwar bayarwa a dukkan lamuran da suka shafi harkokin tafiyar da ƙasa.
Mun kira magabata waɗannan na soja da suka zamna, cewa kar a yi wariya, kar ya zamanto a ce mu dan mu yana mutane masu nakasa a ce ba a dama da mu. Ai a ce ya kamata a dama da dukkan ɗan ƙasa, kowane ne yake ko ina yake, ya kamata ƙasa ba mu da wata ƙasa in ba Niger ba. Kenan mu ya so a dama ya zamanto duk aikin da za a yi a ce ba a cewa ai wariya wanga ba shi ba ko wanga ba shi ba. Kenan mu ya kuma fata ga sojawa su kawo haɗin kai ɗan ƙasa. Kar a yi ce wanga ba ɗan ƙasa na ba, wanga ba ɗan ƙasa na, a'a, ya zamanto a zantsiya guda, matsalolinki guda. Kenan shine muka ce to mu taro yau, mu taro ne ga ta mu kawo tare da ku mutanen Federation Nigerian de Personnes Handicapées don mu kawo wannan kuka namu. Jama'a a kulkule a dunkule abinda wannan ya ka cewa wannan declaration ta kunsa. Kenan ina fata Allah Ubangiji Allah mai da kowa gida na lahiya.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa, Malam Habibu Abdullahi na gamayyar kungiyoyin na ƙasassu ta ƙasa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Yeah.
Allah ma taimake dukkan bayi baiwa da gabo a kan wa kai ke wani ka ga tawaya halitta dai dai sai ka kokari wai ta baya tuya yi sai ka kokar maya